kasancewan bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun kwashe watanni biyu suna fafatawa na tashin hankali tsakanin su da gwamnatin kasar sun dakatar da zanga-zangar ne har sai sun ji jawabin da shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya yi kan makomar bangaren nasu shugaba biya cikin jawabin da yake yi na kowane karshen shekara kamaru guda daya ce kuma ba za mu taba yadda da tashin hankali a cikin kasar mu ba idan dai har in waɗansu mutane suna buƙatar a biya musu muradin su to dole ne su kawo buƙatun nasu a kan teburin shawara ko da yake abin da ya faru a birnin Baminda da garin Limbe muna bin lamarin sau da kafa duk wanda muka samu yana da hannu a cikin rikicin zai dandana kudar sa na sadu da wani dan birnin Baminda kuma yana fada aji a kungiyar su na ƴan wannan bangaren ya nemi in saka yi sunan sa
magana da shugaban kasa yayi bai dace da buƙatun mu ba saboda ba wannan mu muka jira abunda muka jira daban wanda zai mana daban domin dama mun tsaya da duk zanga-zanga da muka fara mun ce she uku ga watan sabon shekara za mu ga abin da za mu yi domin mun riga mun rubuta duk abin da ya kamata mu rubuta masa amma bai ba mu amsa ba kuma a magana da yi kuma ba wannan muka jira ba mu abin bai mana dadi ba
Mr. Gifondok dan jarida ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da yace
des participants au dialogue parce que le président de la République
shugaba biya yayi jawabi amma yace fa Kamaru guda ɗaya ce kuma ba zai taba yadda da araba kasar ba wannan kalma ma bata taso ba kana shugaba biya yace dole ne a yabawa dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru wajen kokari da suke yi na yakan maharan Boko Haram
Cette évolution favorable est à mettre au crédit de nos forces de défense et de sécurité nationale.
Muna yabawa dakarun tsaron mu domin yanzu mun kammala da maharan Boko Haram kuma ina jinjinawa kasar tarayyar Najeriya da kasar jamhuriyar Chadi wajen fitakan maharan Boko Haram da aka yi yanzu dai an ci karfin su mun sadu da Malam Muhammadu dan birnin Marwa ne ga irin tattaunawa wanda muka yi da shi
a gaskiya wannan jawabi da mai girma shugaban kasa yi ga maganan da yayi ya bamu ya karfafa mana gwiwa mun ji dadi sosai Allah ya saka masa da alheri a yanzu kan komai al'amura yana tafiya daidai yanda ya kamata a gaskiya karfafa saro kam an karfafa sosai don yanzu ma don tashin hankalin da ake fuskanta da yanzu ya kare ba wani matsala kuma ya soma karewa so mu kan muna roƙon gwamnati gaskiya ya duba wannan halin da muke ciki ya dada taimaka mana don yana taimaka mana amma muna so kuma ya kara taimaka mana don saboda tattalin arziki hauka yanda ya kamata
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru